yanzu kuma mun zo mun ji wai gaba daya ma 160 160 za a ba mutum wannan kudi ba mu san yaya ba don hektar ko da hektar daya ne 220 ne eh na sauran ya shiga sanan kuma komi mu Adamawa haka yake kullum cin baya
Malam Bukar Jimeta daya daga cikin karanan manoma a jihar Adamawa ke nuna takaicin sa da jinkiri da aka samu wajen rabon rancen bunƙasa noma na gwamnatin tarayya mai takin Anko Borrowa Scheme sama da watanni biyu bayan gwamna Umaru Jibril Labindo ya kaddamar da shirin a jiha shirin samar da rance ga karanan manoman ya tanadi naira 220 zuwa naira miliyan 1,200 ga masu niyyar noma kadada 1 zuwa 5 da zimbar riyakan talauci da kuma rage dogaron tattalin arzikin Najeriya kan man fetur koya kungiyoyin manoma a jiha ke kallon shirin Alhaji Mai Kano shine shugaban manoman shinkafa na Najeriya reshen jihar Adamawa kuma memba na kwamitin rabon rancen
abinda ke da akwai an kobar wannan mun an dauki al'amarin da hannu hagu da sinta dai na damina kam abin ya cidira ya rushe kuma wannan laifin gwamnati ne na biyu yanzu ana kokarin ayi na rani in ba ta katon san ba zai samu sai tangadan da aka samu an dauki al'amarin nan an dora an sa siyasa idan da kace councilor ko member jiya ka mutum to kaga wannan da shi dai zai kawo son rasa ne na siyasan sa da kuma sauran ko dan uwansa waɗannan abubuwa suka haɗu suka kwaba al'amari
amma dan majalisa mai wakiltar mazabar Hong a majalisar dokokin jihar Adamawa honorable Hassan Burguma ya amince an sami cikas wajen aiwatar da shirin sai dai ya muzanta korafe-korafen da manoman ke yi na su ƴan majalisar jiha na yi wa shirin kasalanda
babu wata takin da aka kawo dan majalisa ko guda daya kwanakin baya ne farkon da aka rantsar da shi gwamna da aka shigo da taki aka ce duk dan majalisan da yake da tallakawa musamman da zai ba su taki ya zo da kudin taki ya dau kuma iya adadi trela daya
zancin da nake na batun Anko Borrowa ne
a'a ni da nake magana anan ban nema ba ni ban ga takarda Anko Borrowa a majalisa ba kuma babu wanda ya kamo kuma babu wanda ya shawarce ni
to ko menene hanzarin gwamnatin jihar Adamawa na zabtar yawan kudi da kadada da manoman suka nema rance Alhaji Ahmed Waziri shine commissioner ma'aikatar noma kuma shugaban committee rabon rance na Anko Borrowa Scheme
mun sami jinkiri kadan abinda muke yi babban bankin tarayya ta bada daman mutum na iya noma daga kadada guda zuwa kadadu biyar kowane manomi amma don mun yi jinkiri muka ga zamu dai baiwa kowa daman yayi noman kadada guda kawai don haka mutane ko da dai aka tantance aka rairaya aka samu su din cancanta mori wannan bashin kowanne cikin su zai samu naira 265 to shi din ne zamu yi amfani da shi a wannan cikin daminan nan Adamawa
kawo lokacin da nake hada wannan rahoton manoma kasa da 200 daga cikin 28 da committee rabon rancen wanda ya hada da ma'aikatar noma bankin raya ayyukan noma hukumar inshorar manoma da kuma bankin tarayya suka tankade suka amfana da taki buhu 6-6 yayin da suke yi wa maganin feshi na'urar feshi da kuma tsabar kuɗi jiran gawon shanu duk da cewa har lokacin damidan ma ya gushe Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adamawa Najeriya